Kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya tace za ta baiwa sabbin shugabannin tsaro da shugaban kasa ya nada goyon baya dan ganin an kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a Najeriya. Shugaban kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin samo jiragen yaki da za su taimaka wajen wanzar da tsaro a kasar.
Shugaban kasa ya riga fada watan 6 wannan jirage za su zo bangaren gwamnoni gabaki daya ba ma na arewa gabaki daya ba mun riga an fada shiri da muke yi domin mu magance rashin zaman lafiya gabaki daya da duk taimakon da zamu musu da duk kokarin da zamu ba su hadin kai mu gani an magance rashin zaman lafiya nan. So yanzu shugaban kasa ya sa yace wannan kwata biyun da ya bayar saboda samu a bar manoma su shiga su yi noma.
Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong. Matakin na gwamnonin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Benue Samuel Otom yace wasu ƴan bindiga sun kai masa hari a ranar Asabar amma ya tsallake rijiya da baya. Kwamishinan yaɗa labarai da yawon shakatawa a jihar Benue Madam Gunan Adingi tace tuni gwamnan jihar Samuel Otom ya rubuta takardar koke ya aika wa shugaban kasa.
Yana fita daga motar shi yana duba kuma da zai yana faruwa cikin gonar shi mutane suka fita kawai suka fara taga bindiga mashi ya fara gudu sai security na shi masu da suka gani wai a'a abun kamar ana so a kashe shi da yake sai suka fara buga ma mutane amma da jiya aka koma villager sun ce wai dama mutum da ya an kashe shi amma mutane sun doka mutumin sun tafi da shi amma jiya mun ji wai akwai wani organization wani Fulani militia movement sun ce wai su ne suka yi wannan abu amma daga yau mai gidanmu ya rubuta press da ta gaya mishi wai abin da ya faru a state na su ce mun ji commissioner of police ya tura mutane a zuwa investigation. To yanzu zama na ma'a jira mu ci abin da federal government zai yi.
A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore Alhaji Bello Badejo ya ce ba su da wata alaka da harin da aka kai wa gwamnan.
Na farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci ba ne domin saboda otom ya zargi Miyetti Allah Kautal Hore tun lokacin da ya kafa doka muka nemi kalubalantar wannan dokan muka nemi mu jawo hankalinsa akan dokan da ya kafa dokan babu adalci a ciki domin saboda babu wani gurin da aka nuna cewa Fulani za su iya cin wata moriya wannan yana zargi ne kuma gaskiya fi sabilillahi babu mai yadda Allah Kautal Hore a ciki.
A halin da ake ciki kuma kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da binciken kokof kan waɗanda suka kai hari kan tawagar gwamnan na jihar Benue. A wata sanarwa da daraktan watsa labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham, shugaban gwamnonin na jihohin arewa Simon Lalong ya yi kira ne da a haɗa hannu wajen daƙile matsalolin tsaro a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.